Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC akan mita 60.25 da kuma 16 a Jamhuriyar Nijar. Za iya kama mu kai tsaye a tashohin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a Birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. A kowane yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 18 ga watan Agusta shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan Birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Hukumar samar da abinci ta duniya ta yi gargadin cewa miliyoyin jama'a a ƙasar Burkina Faso na fuskantar abin da ta kira buƙatar taimakon agajin gaggawa da ba a taɓa ganin irinsa ba. Rashin ƙungiyar mayakan ISIS da ke Afghanistan ya ɗauki alhakin wani harin bom da aka kai a wajen wani bikin aure wanda ya yi sanadiyar kisa aƙalla mutane 63. Dakarun Isra'ila sun kashe wasu maza Falasɗinawa su uku a cewar ma'aikatar harkokin lafiyar Falasɗinu yau Lahadi. Ma'aikatar ta kuma ce wani Bafalasɗine ya samu rauni sakamakon harbe-harben da aka yi.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da Malam Kabiru Dallade Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria akan batun shugaban 'yan mazhabar Shi'a. Sannan kuma za ku ji cewa hukumomin tsaro a Jamhuriyar Nijar sun yaye wasu ɗaruruwan sojoji da ke shirin zuwa ƙasar Mali. Bayan haka kuma muna tafe da rahoto akan yadda ambaliyar ruwa ke barazana ga wasu jihohin yankin Niger Delta. Muna kuma tafe da shirin Idan Kwaya ta narke fa, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don ajiyar da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Hukumar samar da abinci ta duniya da ake kira WFP a takaici ta yi gargadin cewa miliyoyin jama'a a ƙasar Burkina Faso na fuskantar abin da ta kira buƙatar taimakon agajin gaggawa da ba a taɓa ganin irinsa ba, saboda yadda yunwa da rashin zaman lafiya da kuma matsalar gudun hijira ke ƙaruwa. Faɗan da ake yi a Burkina Faso ya tsananta a cikin watanni 6 da suka gabata, abin da ya tada hankalin ƙasashen duniya. Ƙungiyoyin 'yan bindiga daban-daban na ƙara kai hare-hare da yin kashe-kashe da kuma satar jama'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙaruwar rikice-rikicen, wasunsu da bambance-bambancen addini da na ƙabilanci suka haddasa, sun tilastawa mutane sama da 237,000 guduwa daga gidajensu. Rashin tsaro a ƙasar da kuma ƙaurar jama'a mai yawa, a cewar majalisar, sun sa an rufe cibiyoyin kiwon lafiya da yawa da kuma dubban makarantu. Lamarin da ya daƙile wa yara kusan 330,000 hanyar samun ilimi. Bugu da ƙari, dubban jama'a na fuskantar matsanancin ƙarancin abinci. Mai magana da yawun hukumar ta WFP, Harvey Verhussel, ya faɗawa muryar Amurka cewa yunwa na ƙaruwa musamman tsakanin watannin Yuni da Satumba, a lokacin da abinci da aka adana ya yi ƙasa sosai kafin wata kakar. Rashin ƙungiyar mayakan ISIS da ke Afghanistan ya ɗauki alhakin wani harin bom da aka kai a wajen wani bikin aure wanda ya yi sanadiyar kisa aƙalla mutane 63 tare da jikkata wasu su 183. Waɗanda harin ƙunar baƙin waken ya shafa a bikin da aka kwashe tsawon dare ana shagali a wani makeken ɗaki da ya cika makil da jama'a. Galibin jama'a tsirarin 'yan Shi'a ne na ƙabilar Hazara. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida a Afghanistan, Nasrat Rahimi, ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin a wata sanarwa da aka fidda da safiyar yau Lahadi. Ya kuma ce mata da yara na cikin waɗanda harin ya shafa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da harin bom ɗin da aka kai wurin bikin a matsayin zalunci a kan 'yan Shi'ar Afghanistan. Majalisar ta kuma ce ta tattara bayanan hare-hare da yawa da aka kai a baya a kan 'yan ƙabilar. Jakadan Amurka a Kabul, John Bass, shi ma yayi Allah wadai da wannan harin ta shafin sa na Twitter. Yana mai kiran harin a matsayin tsananin zalunci. Dakarun Isra'ila sun kashe wasu maza Falasɗinawa su uku a cewar ma'aikatar harkokin lafiyar Falasɗinu yau Lahadi. Ma'aikatar ta kuma ce wani ba Falasɗini ya samu rauni sakamakon harbe-harben da aka yi. Wata sanarwa daga rundunar sojan Isra'ila ta ce wani jirgin sama mai saukar ungulu na kaifar maki da wata tankar yaki ne suka bude wuta akan wani gungun maza da sojojin na Isra'ila suka gani a dab da wata katanga da ke zirin Gaza wadda ta raba Isra'ila da Gazar. Wannan lamarin na faruwa ne ƴan sa'o'i bayan da aka harba rukoki uku daga Gaza zuwa Isra'ila. Nan take dai ba a samu rahotannin mutuwa ko wani ya samu rauni ba sakamakon harin rukokin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dabban jama'a sun dunguma kan tituna yau Lahadi a Hong Kong duk da ruwan saman da aka yi a yankin don yin wani gangami na nuna kin jinin gwamnati. Wannan shine ƙarshen mako na 11 a jere da masu zanga-zangar suke fita don bayyana rashin jin daɗin su. Da farko cikin lumana aka fara zanga-zangar don hana wata doka da za ta sa a rika tura waɗanda ake tuhuma da laifi zuwa ƙasar China domin a yi masa shari'a bisa ga tsarin China. Tun bayan haka zanga-zangar ta rikide ta koma gwagwarmayar neman garan bawula tsarin demokradiyyar ƙasar. Cikin lumana ake yin zanga-zangar amma a wasu lokuta ƴan gwagwarmaya sun yi arangama da ƴan sanda. Kwamitin sojojin da ke mulkin rikon kwarya a kasar Sudan da shugabannin masu zanga-zanga sun rattaba hannu a wata yarjejeniya ta daunin iko a babban birnin Khartoum. Wannan yarjejeniyar ta bude hanyar da bangarorin biyu za su kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta kwamitin sojoji da jagororin farar hula da za su shugabanci kasar har tsawon shekaru uku kafin a yi zaben kafa gwamnatin farar hula. A yayin da ba a bata lokaci wajen sanya hannu a yarjejeniyar ba, jama'a sun kwashe sa'o'i suna nuna murna tare da farin ciki a babban birnin Khartoum din.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban ƴan mashabar Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Azazzaki daga India masu fashin baki da ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su na tuntubi Malam Kabiru Dalladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria akan yadda yake ganin wannan lamarin ga abin da yace.
Wato kamar da nace na san Al-Azazzaki tun wuraren arka 1990 da ku kuma na bibiyi ainihin wa'azoshi da yayi a baya. Wato akwai bambanci tsakanin Al-Azazzaki tunanin Al-Azazzaki da ainihin wato tunanin Najeriya. In nace tunanin Najeriya tsari na abun nan na Najeriya da tsari da Al-Azazzaki yake so ya kawo ko kuma yake kai tsari ne guda biyu mabambanta. Al-Azazzaki bai yarda da ainihin Najeriya a matsayin Najeriya ba. Abun da ya yarda da shi shine a kauda wannan irin tsari da muke bi a kawo tsari na Islama. Wannan shine abinda zamu dora maganar mu akai. Na biyu kuma wanda yake shine yake cikin labaro shine rigima da yayi da ainihin sojoji a shekara ta 2015 da kuma tare shi da ake yi na wajen shekara uku yanzu da kuma ainihin rigingimu da ke faruwa tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan sa masu zanga-zanga. Wato duk waɗannan abubuwa din da ke faruwa akwai sakaci na ita gwamnati din. Mutane za su fito suna maganganu waɗanda yake na kawo barazana ga ainihin diyoci na kasa da kuma ainihin zaman lafiyanta amma sai a kyale su saboda wasu ainihin wato dalilai na siyasa. Asam concern Al-Azazzaki dan Najeriya ne. In ya aikata laifi wa Najeriya, Najeriya na da iko ta hukunta shi bisa dokoki shimfiɗaɗɗu na Najeriya. Maganan wa a ci gaba da tsare shi babu wani abu da ya fito daga cikin wannan tsarewan gaskiya wannan kuma shine ainihin wato na ga laifin gwamnati a wurin. babu abin da ya gagara a kai shi kotu a karanta masa laifukansa lauyoyinsa in yana da su su kare shi ita gwamnati zo ta ainihin kawo dalilan ta na tsare shi in babu wani cikakken dalili da za a ci gaba da tsare shi gwamnati sake shi tunda shi ma dan kasa ne yana da yanci ci gaba da yawon shi in kuma ya aikata laifi ne gwamnati yake kotu ta yanke hukunci a kansa a zartar masa da ainihin abin da ya dace da shi ni shine ra'ayi na game da ainihin wannan abin da ke faruwa tsakanin gwamnati da yanzu
abin da ya faru
ne abin da na duba irin daga cikin ainihin wato ainihin hotuna na gani na game da shi zan yi ce miki watakila tsarewa da tsarin shi da aka yi a wuri guda ya sa ya samu wani matsala ta kashin kansa amma kin ga da aka dauke shi aka tafi da shi inda aka dawo da shi in kin kula da ainihin hotunan tafiya din da hotunan dawowa kusan zamu iya cewa yadda aka gaya mana cewa bai da lafiya ya bangaren jikinsa ya shanye da sauransu wannan labarin ba gaskiya ba ne a yadda dai mu muka gani hotunansa da yake sauka daga jirgin sama da kuma inda yake tafiya sai dai kawai jiki na tsufa amma ba wai rashin lafiya ba.
Malam Kabiru dan Lade Lawanti kenan a tattaunawar da nayi da shi. Yanzu kuma bari mu leka Jamhuriyar Niger inda hukumomin tsaron Niger din suka yaye wasu daruruwan sojojin kasar da take shirin taruwa kasar Mali. Bayan da suka shafe makonni goma suna samun horo akan dabarun yaki da ta'addanci daga askarawa Amurka da wasu takwarorin su na Turai. Wakilin muryar Amurka a Yamai sune Mumuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Kimanin sojoji 850 cikin su har da mata 12 ne aka yaye a yayin bukin da aka shirya a garin Walam da ke yankin Tilaberi bayan da suka kwashe watanni 2 da rabi suna daukar horo akan dubarin yaki da ta'addanci.
Subtayon Jouera enrolled security vital Lord the Presence election parliamentaire on Mali.
Jakadan Amurka a Niger Eric Pivituka ya ce wannan runduna na da nauyin tabbatar da tsaro a Mali musamman a yayin zaben ƴan majalisar da kasar ke shirin gudanarwa a nan gaba sannan za ta maida hankali wajen yaki da kungiyoyin ta'addancin da suka addabi arewacin kasar ta Mali.
Ambassador Wituka ya ambato irin kwarin gwiwar da Amurka ta kawo na daya akwai horo ta kwararru waɗanda suka lakanci hikimar yakin sunkuru da kuma hikimar sarrafa makamai akwai kuma tsabar kuɗi miliyan 400 na Amerika wanda gwamnatin Amerika ta zuba a nan birnin Walam domin gudanar da ayyukan gina wani bariki na samar da horo ga su waɗannan sojoji da ma duddai abin da ya shahi harkar tsaro da inganta tsaro kanan akwai daukar dawaine su waɗannan sojojin da za a kai su a kasar Mali da kuma irin gajiyar da za su ci ta cewa da kamar haƙoƙin da za su iya su samu a cikin wannan aiki.
Ministan tsaron kasar Niger Alhaji Kallamu Tari ya gargadi waɗannan dakaru da ke shirin wakiltar wannan ƙasa a rundunar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali wato MINUSMA.
Vous êtes désormais prêt à remplir votre mission au sein de la MINUSMA.
Kun samu dukkan wani shirin da zai ba ku damar gudanar da aiki a rundunar MINUSMA. Da zaran kuka isa fagen fama, kada ku manta cewa ku jakadunmu ne a Mali. Saboda haka ya zama wajibi a gare ku ku gwada kwarewa, kishin zuci, ladabi da biyayya ba gajiyawa. A takaice, ku kasance abin koyi a kullum. Kwarai yake ba shakka, za ku bi sahun dakarun Nijar da suka gabace ku a wannan runduna ta MINUSMA. Wannan ita ce runduna ta bakwai da Jamhuriyar Nijar ke aikewa zuwa Mali tun bayan da kasar ta rattaba hannu akan yarjejeniyar kafa rundunar haɗin gwiwar MINUSMA a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2013. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma bari mu koma kudancin Nigeria inda ambaliyar ruwa ke dab da mamaye wasu wurare da ke hanyar ruwa a wasu jihohi uku da ke yankin Niger Delta mai arzikin man fetur. Wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar Sokoto na dauke da ƙarin bayani.
In ji wani rahoto na hukumar bada agajin gaggawa ta NEMA sun hada da jihohin Delta da Edo da kuma jihar Cross River. Hukumar ta bada agajin gaggawa dai ta umurci al'ummomin waɗannan yankunan inda ake sa ran ambaliyar ruwan da su bar garuruwansu saboda gudun ambaliyar ruwan kada ta mamaye yankunansu. Al'ummomin da ke zazzaune a waɗannan wuraren tuni suka fara bayyana irin halin da suke ciki. Gama abinda daya daga cikin su ke cewa,
the flood used to be so serious to the point that people used to get,
yana cewa ne sunana Saroni Michael, zancen ambaliyar ruwa abu ne da ya kai intaha matuka, inda har wani lokaci yakan hana mu fita wajen neman abincin da muke ci da sauran al'amura na yau da kullum, musamman a jihar mu ta Delta. Kuma lamarin ya kazamta matuka. Ya kamata gwamnati ta daina korafin cewar mutane ne ke taushe magudanan ruwa, saboda lamarin gaskiya ba kyau. Muna neman agajin gaggawa. Cross River ita ma a cikin yankin Niger Delta take, kuma jiha ce da wannan lamarin ya shafa. Da haka ma na tuntuɓi injiniya Ali Ibrahim na fannin albarkatun ruwa da ƙasa na jami'ar Calabar, kuma ya yi tsokaci a kai ya ce,
babban musabbabi abin da ke kawo wannan ambaliyar shi ne da ɗaya da ɗaya da yawan ruwa a cikin gari. Haka kuma in an yi ruwan saman magudanar ruwa a cikin gari gaskiya suna da ƙaranci. Inda suke din kuma an da aka yi already, za ka samu sun tattoshe ko ta ƙasa ko wani abu, kuma ba a zuwa a kula da su. Amma yawanci za ka samu wannan ambaliyar din da ke fin Calabar South, kuma yadda aka gina gidajen wurin ba tsari. Amma kaga gwamnati ne zuwa kokarin ta din da ya kai aje ta ƙara yi haka.
Kuwa shekarar da ta gabata dai ta 2018 an samu ambaliyar ruwa a yankin Niger Delta, inda aka samu hasarar rayuka baya ga amfanin gona da ɗimbin dukiyoyi. Kwararru kan yanayi dai sun ɗora wannan matsala ta ambaliyar ruwa ta rashin inganta hanyoyin ruwa da kuma rashin inganta waɗanda ake da su. Musa Kinsili Nwobudi shi ne shugaban ƙungiyar kare muhalli a yankin Niger Delta, kuma ga abin da yake cewa,
issues of high water table if the ground water is so,
yana cewa ne zancen toshe magudanun ruwa idan aka yi ruwan sama mai tsanani abu ne wanda idan gwamnati ta kula sosai za ta iya kauda shi nan take, saboda magudanun ruwan ana iya yashe su a cikin lokaci. Hukumar ta nema dai ta ce ta tuntuɓi ma'aikatar muhalli domin haɗa kai da su don ci gaba da faɗakar da jama'a kan wannan matsala, tare kuma da shirya wata tawaga ta musamman da za ta zagaya jihohin da ake saran matsalar ta ambaliyar ruwa za ta auku domin ɗaukan matakan da suka dace. To kowane mataki gwamnatoci ke ɗauka, musamman waɗanda wannan lamarin ya shafa. Alhaji Mutaru Usman shi ne mai baiwa gwamnan jihar Delta shawara kan harkoki na musamman, kuma dangane da wannan lamarin ya bayyana irin matakan da suke ɗauka.
Gwamna dai ya zo na da jami'an tsaro da kuma jami'ai masu kula da wannan larurar. In dai muci magana cewa an hasashen wannan abu zai faru, waɗanda suka zarci na wurin da ruwa yake wuce ko kuma a sun kare hanyar ruwa su tsaya a gurin nan, gwamnati za ta fito ta yaƙi duk waɗanda suke irin wannan ɗabi'a.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballake jagoranta. A wannan makon shirin namu zai kawo muku hira da wakiliyarmu Barka Bashir ta yi da wata matashiya mai rajin dakile shan miyagun kwayoyi da kuma taimakawa matasa masu tasowa kauracewa ɗabi'ar nan ta shaye-shayen miyagun kwayoyi da ya yi kamari a tsakaninsu da kuma bangar siyasa. Wannan matashiya mai suna Maryam Chasguda ta kafa wata ƙungiya mai suna PG105 da ta mai da hankali zuwa bin makarantun sakandare domin wayar da kan ɗalibai maza da mata akan illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi. Baraka gare ki.
Ta matashiya mai rajin daƙile shan miyagun kwayoyi da taimakawa matasa masu tasowa ƙauracewa wannan ɗabi'a ta shaye-shayen kwayoyi da bangar siyasa. Malama Maryam Chisguda, shugabar kungiyar da ke rajin wayar da kan matasa masu tasowa dangane da illar shan miyagun kwayoyi, ta shirya taron ƙarawa juna sani ne a makarantar Efforts Comprehensive School da ke kwaya a jihar Kano, Nigeria, inda take nusar da su hanyoyin da za su kauracewa shan miyagun kwayoyi. Ga kuma abin da take cewa na dalilin da ya hassasa wannan aiki nata a yanzu.
Sana Maryam Chasguda, sunan kungiyar mu PG105.
PG105
parental guidance 105 means 5th October.
Me yasa kika hada da ranar haihuwar ki? Na ji kin ce
abin da sana hada da ranar haihuwa ta shine ranan nake so na yi launching din dan mu yara irin gargadi haka din dan musu riga kafi dan abubuwan da yake faruwa a cikin rayuwarmu na yanzu, saboda ai musu akwai miyagun kwayoyi din nan, sannan kuma yanda suka sa su zina da su wasu abubuwa a gabansu, to shine ake so a dan wayar musu da kai, a nuna musu akan cewa ba daidai bane. Abinda ake nufi shine a faɗa musu akan a yanzu dai hakan nan abin da ya kamata su yi shine su dan sa hankali akan karatu, su je makaranta, sannan kuma don yanda abin nan ya riga ya cinye cikin rayuwar mutane yanzu, sai kiga mutane suna nan suna ta shan kwayoyi da yawa, ba su ma san me ma ma'anan abin ba, wasu su ma san kwayoyi suke sha ba. Kin gani, sai a ce sai a samu yara a makaranta a ce musu ai wannan idan ka sha zai hana ka bacci, zaka iya ka samu kadan yi karatu, to yaro kin ga ba zai san akan cewa wannan abin ba shi da kyau ba, illa bane. To shi yasa muke son mu dan wayar da kansu matasa, musamman ma matasa, saboda su ne su ba sa ma jin maganar iyaye yanzu, su kawai abinda iyaye yan uwansu yara suka faɗa musu shi suke amfani da shi.
Gashi na ga kin fara wannan shine karo na farko da kika fara?
A'a, ba shi bane karo na farko, wannan yanzu na uku kike da mu.
Na uku? A wace shekara kika fara wannan kokarin mayar da?
2018 muka fara.
Shekara da ya gabata? To me yasa kika zabi wannan makaranta a yanzu? Dama yin makarantu kike yi?
Makarantu muke bi kuma abin da ya sa ma muka dan makara a wannan shekaran, kin san wannan shekaran siyasa ne, da kuma da aka gama wannan zabe-zaben an zo aka shiga kuma cikin watan Ramadan, to shi yasa yanzu wannan makarantar abin da ya sa muka zo, mun zo ne saboda kin san mixed school ne, akwai maza akwai mata, to dama da muka fara da yaran makarantun yaran mata muka fara kawo muke, to yanzu wannan ne ta farko da muka fara yin na da makarantun mix aka yi dalibai da mata da maza.
Wata nawa ne kike yi daga wancan lokaci zuwa yanzu kika fara, tunda naji kin ce a bare kika fara?
Gaskiya bare na fara, kuma da muka yi a baren ma mun bayan sati uku muka sake muka koma muka yi, mun fara a GGC Dala muka je Kano Capital muka je muka yi, yanzu mun zo nan gurin Efforts Comprehensive Secondary School, sannan kuma ranar Juma'a insha Allah muna da wani program kuma.
To ire-iren tarukan nan yana bukatar kuɗi, a ina kike samun kuɗin da kike wannan zagaye na wayar da kan matasa?
To gaskiya yana bukatar kuɗi, amma da yake ba wai akwai abubuwa da yawa muke bada ba mu yaran ba, to daga cikin aljihuna dai, sannan kuma akwai irin kamar yan uwa da abokan arziki da suke dan bani gudunmawa from time to time, haka sai a dan ba ma yaran.
Kun bude asusu ne da kike karbin waɗannan taimako ko waɗanda suka san kina yi ne suke
dan? A'a, gaskiya babu wani asusu, kamar idan yanzu kamar zan yi wannan program haka, idan na faɗa ma ko mutum ɗaya ko mutum biyu zan yi wannan program, da yake sun san ga abin da aka yi a baya, kuma sun ga yanda aka yi wannan program, to sai kiga su dan ba su ce okay, to gashi nan ko ga mota ko ga wani abu da hakan nan. Amma dai gaskiya ko da ma mutum maganar kuɗi kam, gaskiya ina ga so ɗaya ne ma aka bani ma kuɗin wannan taro, kuma wanda ya bani kuɗin shine Alhaji Muhammadu Adamu, wanda yake Stanbic IBTC.
To a gaba akwai yiwuwar zaki nemi tallafi ko ko zaki iya wannan abu haka ke kadai ba wanda yake tallafa ni?
Ai ba wanda baya neman taimako. Idan dai za a samu ai taimaka ai yana da kyau, taimako na da kyau.
Ke a nan za samu ra'ayi yanda kika tsara abin naki a gaba akwai yiwuwar zaki nemi taimako?
Eh to kin ga taimako ko shi yana da wani abu guda. Zaki neman taimako kuma zaki ki zauna ba zaki nemi taimako ba. Amma gaskiya da muka fara wannan program babu zancen magana ko neman taimako a ciki. Ni dai kawai buri na shine ai wayar musu da kai a samu a karantar da su kawai su ganar da abu ga cewa ga abin da yake faruwa shikenan.
Masu sauraro anan zamu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban hirar. Yanzu a madadin bakuwar tamu Maryam Cisguda da kuma wakiliyar mu Baraka Bashir da ta yi hirar da ita, sai kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti kuma ya bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ko masu sauraro a muna afuwa idan da kwaya kenan kuka tanarke kuka saurara. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Muhammad Malaminta mai dinki unguwar Alheri a Zuru, inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika kalamin da chairman din karamar hukumar Zuru wato Honorable Kabiru Muhammad Rafi yayi a wajen mika milki a hannun Kantoma a zaman rikon kwarya, wannan abin koyi ne ga sauran shugabanni. Akan hakan muna addu'ar fatan nasara a gare shi, kuma muna neman ya fito neman mataki na gaba domin mun yaba da irin ayyukan da ke mana, domin tunda karamar hukumar Zuru take ba mu taba samun chairman irin sa ba. Sai kuma ga sako daga Sani mai lange-lange Yalwa Yauri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Aliyu Usman taka lafiya, inda su kuma suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa cimma yarjejeniyar gwamnati da aka yi a kasar Sudan ya zama sassara dawo da dawamamman zaman lafiya a kasar, da fatan Allah ya sa a dace. Sako mana karshe kuma ya fito ne daga Amadu Abacha mashina a jihar Yobe, shi kuma ya ce VOA Hausa tabbas ya bangwani ya zama dole. Muna jinjinawa mai girma shugaban karamar hukumar mu na mashina da ke jihar Yobe, wato Honorable Bukar A Bukar Kanti, bisa ga muhimmin ayyukan cigaba da yake yi mana a fadin mashina da ma kewayenta, kamar wadatar mu da ruwan sha da tallafawa matasa a harkokin karatunsa na gaba da sakandare. Muna addu'ar Allah ya saka masa da alherin sa. Allah ya bashi ikon cigaba da shimfiɗa mana ayyukan cigaban al'umma a yankin Macina da ma kewayenta. Amin. To kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. A takaice, hukumar samar da abinci ta duniya da ake kira WFP a takaice ta yi gargadin cewa miliyoyin jama'a a kasar Burkina Faso na fuskantar abinda ta kira bukatar taimakon agajin gaggawa wanda ba a taba ganin irinsa ba, saboda yadda yunwa da rashin zaman lafiya da kuma matsalar gudun hijira ke karuwa. Fadan da ake yi a Burkina Faso ya tsananta a cikin watanni uku da suka gabata, abinda ya tada hankalin kasashen duniya. Ƙungiyoyin 'yan bindiga daban-daban na ƙara kai hare-hare da yin kashe-kashe da kuma satar jama'a. Reshen ƙungiyar mayakan ISIS da ke Afghanistan ya ɗauki alhakin wani harin bom da aka kai a wajen wani bikin aure wanda ya yi sanadiyyar kisan akalla mutane 63 tare da jakata wasu su 183. Waɗanda harin ƙunar bakin waken ya shafa a bikin da aka kwashe tsawon dare ana shagali a wani makekin ɗaki da ya cika makil da jama'a, galibansu tsirarin 'yan shi'a ne na ƙabilar Hazara. Dakarun Isra'ila sun kashe wasu maza Falasɗinawa su uku a cewar ma'aikatar harkokin lafiyar Falasɗinu yau Lahadi. Ma'aikatar ta kuma ce wani Bafalasɗini ya sami rauni sakamakon harbe-harben da aka yi. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da taya ne gabatar da shirin, sai Dan Brown da suka haɗa shirin suka kuma gabatar da shi, da injiniyanmu na yau Aiden Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.